We're releasing a new COVID alert system to give New York.
Kwa shida kiwa la fiya mbrini New York, Dr. Dave Chokshi ke da mpya inda yake ba da sanarwa akan sabon tsarin fadakarwa na COVID-19 wanda zai sanar da mazauna birnin New York game da barazanar cutar da kuma yadda za su kawar da ita.
There are four color-coded levels: low, medium, high, and very high.
Yake tsarin fadakarwa mai matsayin launuka hudu da tsanani sosai da rashin tsanani da matsakaici da kuma wanda ya yi rauni zai amfani da launin ja da ruwan lemo da ruwan dorawa da kuma kore wanda zai nuna abin da ya kamata a New York City don kiyaye kansu da kuma makwabtansu. Suna kuma nuna yadda cutar ke yaduwa tsakanin al'umma da zaran birnin ya kai matakin ruwan lemo ko ja. Hakan na nufin ayyukan kula da lafiya a birnin na cikin tsananin matsin lamba. Tunda aka fito da tsarin fadakarwar, birnin New York bai fuskanci wata barazana ba a cewar sashen kiwon lafiya na birnin. Shi ko magajin garin birnin New York Eric Adams
cewa yayi.
If we see a reason to change any policies, we're going to be unafraid to make those adjustments and changes. COVID changes.
Yace za mu aiwatar da matakan da suka dace akan kiwon lafiyar jama'a don kiyaye birnin mu. Za mu karfafa matakai idan bukatar yin hakan ta taso. Ba za mu ji tsoro ba wurin yin waɗannan gyare-gyare da canje-canje. COVID yana canzawa, yana sauya salo, yana kuma rikidewa. To dole ne mu kuma mu bi shi a haka, in ji magajin garin birnin New York Eric Adams. Sai dai wasu mazauna birnin na New York sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
Sunana Haji Best Roma daga Bronx, New York. Matakin da gwamnatin New York ta dauka mataki ne sosai wanda yake ya dace kuma ya haka a sakamakon mace-macen da aka yi a baya, shine dalilin da yasa gwamnati za ta dan sa ido haka ta ganin Allah da wannan abin ya kau.
Ni ne Alhaji Sahalu Mahmud Masukuna Tufa na zaune a nan New York. A gaskiyar magana mun yi na'amda yadda hukumar New York suka ɗauki mataki dangane da wanga cuta da yazo. To sun ɗauki wannan mataki dangane da irin littafinsu, to mun kuma mun ga ya dace. Allah ya sa albarka, Allah ya sa a dace.
Assalamu alaikum. Ni ne Aminu Muhammad na Abuwa mazaunin New York. To zancen da miyo yake so ya dawo da shi ai mujin dadin mu ne, miyo mu na New York. Don kabi biyan malam komai ya lafa. Yanzu akwai dan kwanci hankali kuma wannan cutan Allah muna ganin abin ya ta. Insha Allah. Don ba za mu so ganin kuma irin wannan abin nan ya sake dawo ba mana don irin mutanen da muka rasa. Wallahi to Allah kare kiyaye mu. Allah kawo mu saukin lamarin. Wadai muna farin cikin haka.
A halin yanzu hukumomi a birnin New York sun dage kowane dokoki na coronavirus, amma kuma za su sanya ido domin dakile cutar idan ta sake kunno kai. Baba ya kuma kiri sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin New York.